كرا دشي الفقه الميسر وانا لتاهي كما يدى مكا غني كما يدى مكا ساني تنهاركو منا بنشيني دو من كارانتا لكما فسر واتنن مسألولي بابي بابي نشي وانا لتاهي وانا سكا دانغانشي إبادة ibada wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu yi ta hanyar nuna dukkanin abin da muka faɗa ta hanyar nuna ayoyi da hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake gwada hakan tabbatattu ne daga Qur'ani da kuma hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama mun kwana a cikin satin da ya wuce a saman kan babi na sallar jama'a salla ta jama'a wanda muka biyo mas'aloli na ta guda na farko mas'ala ta falala sallar jama'a mun gani anan ayoyi da hadisai da dama wadanda suke ba da labari falala na ita wannan salla ta jama'a na biyu shine hukuncin sallar jama'a daga Qur'ani da kuma hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam mas'ala ta uku idan mutun ya shiga masallaci sai iske an yi sallah sai iske an yi sallah amma kuma iske wata jama'a ta tada sallah ita ma alhali shi kuma kahin yazo shi ma yayi sallah to shiga shi masallacin nan shin zai bi waɗannan jama'a hallo ya saki wata sallah bayani ya gabata akan haka mas'ala ta uku da menene in mutun ya iske ake iya cewa ya samu sallar jama'a zama ɗaya ne ko koraka ɗaya ne wannan shi ma bayani ya gabata mas'ala ta hudu man ya azuru bi tarkil jama'a wane ne aka ma uzuri ba sai yayi sallah a cikin jama'a ba ko shi kadai yana iya yin sallah mun zano su mutanen mas'ala ta gaba wane ne ba a yadda yayi limammanci ba a cikin musulunci wani mutum ne ba a yadda ba yayi limammanci mas'ala ta gaba menene ina ne wurin da limami yake tsayawa a gaban mamu idan ya shiga ina yake tsayawa shi limami mas'ala ta gaba shin ana iya sallar jama'a kuma in aka kare wata jama'a in ta zo kuma a tada wata sallah daban ana iya jam'i sama da ɗaya a masallaci guda wannan shi ma bayani ya gabata amma a yau mas'ala ta ƙarshe ta cikin wanga babi ita ce za mu tashi daga gare ta mas'ala ta bakwai kenan wadda take bayani saman kan hukuncin yin wata sallah ta nafila misali alhali kuma an tada ikama ta sallar wajibi shin ya inganta mutun yayi sallar nafila alhali kuma ana sallar wajibi an tada ikama ya bar sallar wajibi ya ci gaba da nafila wannan mas'ala tana da muhimmanci kwarai da gaske saboda mi in muka diba sau da yawa waɗansu daga cikinmu suna faɗa cikin wannan kuskure tunanin mutane wai bari in ci riba biyu in yi gaugawa in yi sallar nafila in na ƙare kuma sai in dawo in bi sallar jama'a to ga yadda hukuncin yake mala yace iza shara al mu'azzinu fil iqama li salati al farida duk lokacin da ladani yake tada iqama ta sallar farilla ladan yana tada iqama fala yajuzu li ahadin an yabtadi as-salatan nafilati ba zai inganta ba zai cancanta ga wani mutum daban ya ci gaba da sallar nafila alhali ga iqama ana tadawa ta sallar wajibi ba zai cancanta bai inganta ba ka ci gaba da sallar nafila fa yatashaghalu bin nafilati yuqimuha wahdahu ana ada'il farida mala ce ba dan komi ba sai dan in mutun yayi haka zai kasance ya dukufa a cikin sallar nafila alhali kuma ga farilla an kabarta ana so ayi amma kuma shi ya maida hankali cikin sallan nafila to wacce tahi a hankalance ma wacce tahi nafila ko farilla ashe ba za a yi haka ba idan aka tar sallar iqama ta sallar farilla to me yin nafila salam cewa yake yi sai ya bi sallar farilla wazalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dalilin haka shine wannan hadatta annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi yana cewa a cikin wani hadisi nashi a iza uqimati salatu idan aka kabarta sallah ta farilla fala salata to ba a yin wata sallah illa al-maktubata sai dai sallar wannan ta wajibi ita ake yi diba ka gani karara ne a hili annabi ya hana ya faɗi cewa idan aka tara sallah to fa ba a yadda wani ya ci gaba da sallar farilla sai dai wannan sallar ta wajibi ita ake so ya bi a lokacin nan dan uwa bayan shi kuma وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا ما ايكي مي تسيرا دا منتي الله استبتا غاري شي ا cikin masallaci sai yaga wani mutum wannan mutum kuma yana yin sallar nafila alhali ladani kuma yana cikin ta da iqama ta sallar asuba ana ta da iqama ta sallar asuba kuma ga wani a gehe yana sallar nafila annabi sai ya ganshi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi sai ya ce ma wannan mutumin atusalli subha sai ya ce ma mutumin kai wancan shin wai sallar asuba kake yi arba'an kuma zaka yi raka'a kake yin raka'a hudu koko sallar asuba ce kake yi raka'a hudu koko kaga dai wannan tambaya tana gwada cewa bai inganta bai dace ba mutun ya ci gaba da sallar nafila kuma alhali nan ga iqama ana tadawa anan akwai dan jan hankali da nasiha so da yawa kamar yadda na faɗa dazu daman a sallar asuban ne aka hisabu wannan matsala sai kaga mutun ya taho misali wataƙila a makare lokacin sallar asuba ya shigo ya sayo ƙafa shi kenan kuma ana neman ta da sallah sai ya ce to bari in yi wuf wuf da gaugawa shaf shaf in yi sauki in yi raka'atan al-fajr kuma in bi limami to ba daidai bane an baka dama in ma baka samu lokacin yin sallah ta raka'atan al-fajr to ka bi sallar ta asuba da limami a yi da kai idan aka kare to ka tashi da gaugawa ana yin sallama sai ka tashi da gaugawa sai ka yi sallo raka'o'in ka guda biyu na raka'atan al-fajr idan za ka yi su da gaugawa ba matsala ma'ana kada ka sa lokaci tsakanin sallar asuba da waccan nafila da za ka yi ka yi su a lokaci guda wannan shine abin da yake nan ashe ba dubara bane ka ce bari in yi gaugawa in kare kuma in bi liman ba a yin hakan in liman ya zo aka tada iqama kawai sallam cewa ake sai abu sallar ta wajibi abu na gaba shine malace amma iza shar al-muazzinu fil iqama ba'da shuru'il mutanaffil fi salati in kwa shi mai yin sallar nafila ya riga ya fara sallar ne tukwan ladan shi ma ya zo yake tada iqama akan samu haka ladanin ya iske ka ka fara sallah kuma sai ya tada iqama malam ce fa innahu yutimmaha khafifatan li idraki fadilata takbiratul ihram inda isashen lokacin da zai yi ta a gaggauce ya kare kahin a tada kabbara harama kahin liman ya ce Allahu akbar kahin a shiga sallah an ka'ida to kai ta ka kare dan ka samu kabbara harama a tada ta da kai shine abin da malai ya ce walmubadaratu ila dukhuli fil farida, yayi gaugawa ya gama domin ya shiga cikin sallar nan ta farilla ayi ta tare da shi. Malai ce wa zahaba ahlul ilmi wa zahaba ba'du ahlul ilmi, waɗansu ma daga cikin malaman addini sun tahi akan cewa ila annahu in kana fi rak'atil ula fa innahu yaqda'uha, idan ma ka riga yi ladani fara sallah sai da ka fara tukun ladani yazo ya tada yake tada ikama, to in aka yi katari cikin raka'a farko ce kake, mafi kyawo ka salamce kawai, ka yanke ta kawai ka ci gaba. Wai ana maganan mutumin da yake cikin raka'a ta biyu ne, shine aka ce ba laihi bane kafin tada ikama yayi gaugawa ya ida sadan ya samu tada kabara haram. To ashe in ko raka'a farko ce kake, to ka salamce yayi sai ka bi sallar farilla. Wa in kana fi rak'ati thaniya, amma in kuma raka'a ta biyu ce, fa innahu yutimuha khafifatan, ita ce aka ce ba laihi mutumin yayi ta amma ya sauƙaƙa, kada ya tsawaita ta yayi ta a dan gaggauce dan ya samu tada kabara harama. Wa yalhaqu bil jama'a, in ya gaggauta yayi ta kuma sai shiga cikin jama'a kuma a tada kabara harama da shi. Daga nan mas'aloli na sallolin jama'a, sallar jama'a ta ƙare daga nan wurin. Babi na gaba shine babi na takwas. Wannan babi malai ce fil imamati fis salati, babi ne na limammanci a cikin sallah, magana saman kan limammanci a cikin sallah. Dan haka malai ya ce wa fihi masailun, musan da cewa karkashin wanga magana, karkashin wannan babi akwai mas'aloli da dama. Shi ma haka malai ya ce wal maqsud bil imamati, abin nihi da limammanci irtibatu salatil mu'tam, salatil mu'tammi bi imamihi, ma'ana wanda yake ma'anar limammanci shine a samu wani mamu da yake kwaikwayon wani limamin shi, a samu mamun da yake bayan limami kuma yana kwaikwayon shi yana bin wannan limami, shine ma'anar limammanci. Mas'ala ta farko malai ya ce man ahaqqu bil imamati, wai ma a cikin masu zawa sallah wane ne ya cancanta a sa shi ya zama limam? Ga mas'ala ta farko nan babban magana, wane ne ya cancanta a sa shi limami tukwa? Malai ya ce bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al ahaqqu bil imamati wal aula biha fi qawlihi, annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bayyana mutumin da ya fi cancanta ya zamanto limami a cikin wani hadisin shi da yake cewa ya ummul qawm aqra'uhum kitaballahi, ana sa limami, ana bada limami ga mutum wanda yake ya yi iya karatun Qur'ani ga dukkan sauran mutane, wanda yake kowa a cikin mutane karanta Qur'ani, iya karatun Qur'ani, wannan shine limami da harko ma wanda yake kowa iya karatun Qur'ani a cikin jama'a, shi ake cewa ya zama limam. Haka hadisin yace da harko fa in kanu fil qira'ati sawa'an, in kuma aka samu cewa masu sallan nan su dukkanin su kowa makaranci ne kuma dukkansu ɗaya suke babu wani baya a cikinsu, annabi ya ce fa'alamuhum bisunna, to a nemo a cikinsu wane ne ya yi karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya yi sanin sunna a cikinsu, sai a bashi limammanci sai ya zama limami, ko da sun zamanto karatun Qur'ani iri ɗaya kowa ya iya a cikinsu, to a nemo wanda ya iya sunna, wanda ya yi sanin sunna sai a bashi. Fa in kanu fi sunnati sawa'an, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kuma waɗannan mutane suka zamanto hatta a cikin karatunsu na sunna na hadisan, saninsu na sunna annabi sallallahu alaihi wasallama, anan ma in aka samu duka daya suke a wurin ma annabi yace fa aqdamuhum hijrata a sai adiba a gani wanne ne cikin su yahi jimawa yahi jimawa kaman nan an ce yahi jimawa a hijira ma'ana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina to wanne ne yahi dadewa a cikin su sai a kaddama shi ashe anan wurin muna iya mu fahimce shi a haka fa in kanu fil hijrati sawa'an in kuma suka zamanto a bangaren hijiran ma duka daya suke annabi yace fa aqdamuhum silman sai adiba a ga wanne ne cikin su yahi san zaman lahiya wanne yahi zama lahiya da mutane to sai a sa shi sai ya zama limami to kaji wannan hadisi wanda takamaimai annabi sallallahu alaihi wasallama takanas ya bayyana mu a cikin wannan hadisi sifofin limami da farko muka ce wanda yahi iya karatun qur'ani in kuma duka kowa ya iya to wanda yahi sanin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama in duka kowa ya san sunna to sai adiba wanne ne cikin su yahi girma misali in kuma an samu dukan su daya suke to sai adiba wanne ne kuma yahi zama lahiya da mutane sai a sanya shi to wannan su ne sifofi wanda suka zo kai tsaye daga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallama malai ci gaba da cewa fa aulan nas mu gane da cewa mafi cancantan mutane wa haqqahum bil imamati wanda yahi cancanta yahi haƙƙi a matsayin a sa shi limammanci yahi cancanta kuma yahi haƙƙi cewa a sa shi da wannan limammanci ya kuna ala nahawil ati malai ce to ga bayani za mu bayyana gashi nan kamar haka na farko malai ce ajwaduhum qira'a wanda yahi tilawa qur'ani me zaki in yana karantawa to shine na farkon da yazo cikin wannan hadisi sai malai yace wa huwa allazi yutqinu qira'atul qur'an shine mutumin da ya iya ya kware saman karatun qur'an wa yati biha ala akmal waji kuma da wahala ka kamo shi ko ka ci gyaran shi a cikin wannan karatu al-alimu fiqhi salati kuma ya san hukuncen sallah fa idza ijtama'a in aka samu haka ga wani mutum man huwa ajwad qira'atin wa huwa aqall qira'atin minhum lakinnahu afqahuhu in aka samu daga cikin mutane biyu gudan ya iya karatun qur'ani da tilawa mai kyau guda ma ya iya amma kuma sai dai ya yi sanin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to shine malai ce a kaddama wanda ya iya karatun qur'ani wanda ya iya karatun qur'ani kullun shine na farko wal haja ila al fiqh fi salati wa ahkamiha ashadd min al hajati ila ijadati al qira'a akan haka malai ce bukata ta al umma bukata dangance da karatun qur'ani tafi karfi dangance da bukata ta sanin wancan bangare shine abu nabi malai ce summal afqah al a'lama bis sunnah nabiyu kuma shine in an samu kowa ya iya karatun qur'ani to wanda ya iya sanin sunna shi za a sa gaba malai ce fa idza tama al imamani musawiyan fil qira'a lakin ahaduhuma afqahu wa a'lam bis sunnah in biyu suka samu kowa ya iya qur'ani amma sai dai ɗaya cikin su yahi ɗaya sanin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam uddima al afqah anan fa malai ce to sai dai a kaddama wanda yake kuma wanda yake sanin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya qaulihi sallallahu alaihi wasallam dalili ko shine waccan hada cikin wannan hadisi yadda annabi yace fa in kanu fil qira'ati sawa'un in suka kasance a wajen karatun qur'ani duka ɗaya ne fa alamuhum bis sunnah to sai adiba wanda yake sanin sunna kuma sai a sashi gaba sannan kuma magana saman kan wanda ya riga hijira daga garin kafirci ya je zuwa garin musulunci ma'ana daga garin da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin kahuran makka da ya bar garin Makka ya koma Madina, a can ya gina gari na musulunci. To wanda ya irin wannan hijira, in ya zamanto a cikin su kowa ya iya Qur'ani, kowa ya iya sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, to sai a diba a ga wanne ya rigayi wani cikin hijiran nan, to shi zai ba da sallah. Suma aqdamu islaman, sannan kuma wanda ya rigayi wani shiga musulunci, in ya kasance a cikin hijiran ma duk tare suka zo, amma to wanne ne ya rigayi wani shiga musulunci, kenan shi za a kaddama. Summal akbaru sinnan, sannan kuma in akwai wanda ya yi tsufa a cikin su, to wannan mai shekarun shi za a kaddama. Idan ya zamanto duka kowa iya Qur'anin, kowa iya sunnan, kuma duka ɗaya suke a komi, to sai a diba ga wanne shi shekaru, to shi za a kaddama. Idza stawa ya fil umurul madiya kullaha, da sharadi in ya zamanto duka abin da muka zana duk ɗaya suke a ciki. Faqaddim al akbar sunnan, shine malai ce to a kaddama wanda ya yi shekaru, li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama, dalilin wannan hadisi da ya wuce dazu, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan ya zamanto dukkanin su ɗaya ne a bangaren hijira, to wanda ya iya zama lahiya da mutanen shi za a sa. To malai ce tabbas ko akwai zaton cewa wanda ya yi shekaru da yawa ya iya hikima da kuma zama tare da mutane. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallama, dalili na biyu kuma shine fadar ma'aiki mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cikin wani hadisin daban da yake cewa waliya ummukum akbarukum, limamunku wanda ya kamata ya baku sallah shine wanda ya yi ku shekaru. Fa iza stawaya, malai yace ci gaban bayanin kuma shine idan aka samu sun daidaita cikin abubuwan da aka zana nan dukkan su gaba daya, wa man galaba fil qira'ati quddima, to sai ayi qira'a. Wai waɗannan abubuwan dukkan aka samu komi ɗaya suke, to ba lani bane ayi qira'a, wanda kuma ya fi samun qira'a to shine za a sa, sai a sa shi ya zama limam. وصاحب البيت احق بالامامه من ضيفه, in mutun yazo bakunta gidan mutane to fa ya san da cewa limammanci anan mai gidan shi ya kamata ya bada sallah, shi ya cancanta ya bada sallah ba bako ba, sai dai in shi mai gidan ya bada izini ga bako yace to ba mu sallah, amma in dai gida ne ka zo bakunta to fa mai gida shi ke ba da sallah ba bako ke ba da sallah ba. Dalili kuwa shi ne faɗar ma'aiki mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ya ce la ya ummur rajulu ar-rajula fi ahalihi wala fi sultanihi, wani mutum ba zai yi limammanci ga wani ba, alhali kuma gidan mutumin ya zo, ma'ana wanda aka iske shi a gidan shi to bako ba zai ba shi sallah ba, haka kuma wanda aka iske shi a wurin ikon shi ko masarautar shi misali, to fa bako ba zai ba shi sallah ba, shi zai ba da sallah ga bako. Wa kana sultan ahqqu bil imamati min ghairi, kamar yadda yake shi sarki, in aka samu sarki wanda yake malami ya iya karatun Qur'ani ya iya komi, to sarki ya yi cancanta ya zama liman ga waɗanda suke talakawan shi. Wa huwa al-imamul azam, irin wannan sarkin malai ce shine limami da ya yi daraja ma ya yi matsayi, li umumil hadis, dalili kuwa shine fadar hadisin na dazu wanda ya wuce mu wurin da wa kazalika imamul masjidir ratib aula min ghairi, abu na gaba malai yace haka kuma musanna cewa in masallaci yana da limami wanda kullun shi ke bada sallah, to ya yi cancanta ya bada sallah akan wani wanda ba limamin ba, koda shi ma ya iya, to limamin ya kamata ya bada sallah inda yana. Illa min sultanin, sai dai in ya kasance sarki ne, shi sarki in ya zo kaddama shi ake yi, ba shi ake yi. Hatta wa in kana ghayruhu, aqra'a minhu wa a'lama. Sarkin nan ko ana bashi limammanci ko da limamin wurin ya hishi iya karatu kuma ya hishi shekaru, to ana ba sarki wannan limammanci ne. Li umumi qawlihi, dalili kuma shine hadar ma'aiki mai tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi wurin da yace la ya umur rajulur rajula, wani bako in yazo gidan wani mutum bakon ba zai ja sallah ga mai gida ba, wala fi sultanihi, ko kuma a wurin sarautar shi in ya iske shi to ba zai ja sallah ba kuma sarkin yana nan. Wannan shine mas'ala ta farko, a wane ne ya cancanta a bashi limammanci. Wannan shine bayanai da suke karkashin ita wa ga mas'ala. Mas'ala ta biyu dangance da limammanci a cikin addinin musulunci ita ce, wane ne limammancin shi ya haramta kwata-kwata, haramun ne ya ja sallah? Babban magana. Malai ce taharumu al-imamatu fil halatil atiya, musan da cewa limammanci yana haramta akan dalilan da zamu zana yanzu. Dalili na farko, imamatul mar'ati birrajuli, mace ta ja namiji sallah ta bashi limammanci, wannan haramu ne kwata-kwata. Li umumi qawlihi ta'ala, dalili kuwa aya ce ta Qur'ani wurin da Allah ta'ala yake faɗa cewa lan yufliha qaumun walau amarahum imra'atun. Ba aya bace, hadisi ne, afwa, hadisi ne na manzo Allah mai tsira da mutunci Allah ya tabbata gare shi, yake cewa wata al'umma a doran ƙasa ba za ta taba samun ci gaba ba, ko kuma wallau alhali su kuma sun meka jagoransu ga mace, jagorancinsu ga mace. Duk al'umma da ta meka jagorancinta ga mace, to fa ba za su taba ganin da kyau. Ashe a nan wurin limammanci na ciki, ita ma mace ba za ta ja sallah ba, ba za a ba ta limammanci ba. Malai ce wali anna al-asla ta'akuriha fi akhiri sufufi siyanatan laha, yace in ma muka diba musulunci caye in ana sallah tare da maza to mace ta koma can karshe can baya, saboda ni saboda nan ya hiye mata daidai kuma kariya ne a gare ta, kuma ya hi sutura a gare ta in ta koma baya. Walau qudimat, in ku aka ce a sa ta limammanci, la asbaha zalika mukhalifan, to an saba ma wannan ka'ida wanda addini ya ce ta koma baya, in aka sa ta limammanci kenan an saba ka'ida. Wannan kuma shine shari'ar mu ta addini ta ce ayi mace ta koma baya ba ta bada sallah ba, ashe nan haramu ne. Wane ne haramci na biyu bayan limammancin mace? Ya haramta kwata-kwata, malai ce imamatul muhdisi wa man alaihi najasati, mutumin da baya da tsarki ko ya kasance tsarki na baya da arwalla, baya da tsarki, ko kuma yana da janaba, a ce kawai a sa shi ya bada sallah, wannan haramu ne shi ma kwata-kwata. Ashe limammancin wanda baya da tsarki, to shi ma haramu ne a cikin addinin musulunci. Wa huwa ya'lamu zalika alhali, ko da su mutanen ba su sani ba cewa wanga mutumin janaba gare shi, ai shi ya sani, matsayin ko shi ya sani, to fa haramu ne ya amshi limammanci ya ja mutane sallah alhali kuma ya san janaba gare shi. Fa in lam ya'lam bi zalika al-ma'mum, in kuma mamu da suke bayan shi su bu san ba cewa wanga mutumin baya da tsarki, hatta in qadati salat, kuma ya ja su sallah har sai da aka kare sallah, fa salatuhum sahihatun, su dai wanda suka bi shi sallah su tayi, amma shi fa bata yi ba tunda ya aikata haram, ba daidai bane, amma su da aka ja ba su da matsala sallah su tayi. A nan wurin sai mu yi la'akari da wani abu, dan so da yawa akan rishin sani kana ga wadansu limammai misali sai a bada sallah misali sallah asuba sai in an kare kowa ya huta daga masallaci ko ko an ida sallah sai limami ya jiyo ya ce jama'a ku yi hakuri wallahi na mance ba ni da tsarki a shi ku kirawo mutane kowa ya yi sallah ko ko a ba su labari kowa ya sake sallah wannan karambani ne me yasa su mutanen da aka ba sallah a cikin mantuwan nan sallar su ta yi ya rage ga limamin shi kuma ya tafi ya yi tsarki in ya yi tsarki kuma ya sake wata sallah irin wannan wanda ya bada shi kenan matsala ta wuce in ya zamanto akan mantuwa aka yi amma inda gangane aka yi to ya aikata haram ya aikata laifi ya saba ma Allah Allah ya sa mu gyara abu na uku wanda yake haramun ne akan a bada limamanci ga mutum shine mallai ya ce imamatul ummi haramun ne kwata kwata jahili a sashi gaba ya ja mutane sallah to ya ce ashe akan haka ya haramta kwata kwata a bada limamanci ga mutumin da yake jahili ne wa huwa la yuhsinul fatiha alhali ko suratul fatiha bai iya karantawa ba fala yaqra'uha hifzan bai ya iya karanta bai haddace ta ba balantana ya karanta ta a cikin kwalloshi wala tilawata kuma bai iya ta a karance ma yayi ta kara ya karanta bai iya ba aw yud'imu aw yudghimu fiha min alhurufi ko kuma ya kasance in ma ya iya karantawa amma kuma harufan cakula sai yake yi bai huddo su daidai da ya kamata yana sanya waɗansu cikin waɗanda bai kamata a sanya ba aw yubdilu fiha harfan bi harfin ko kuma wurin karanta harafi sai sauya shi da wani harafi wanda ba shi bane a wurin aw yalhanu fiha ko kuma yana kuskure a cikin Fatiha lahanan yuhilil ma'ana kuskuran da in aka saurare shi yana sauya ma'ana abinda Allah ya wadi fa hadha la tasihu imamatahu shine mallai yace to musanda cewa irin wanga mutumin fa wallahi bai cancanta ya bada sallah ga mutane bai cancanta ya zama limami ba illa bi mislihi li ajazihi ar-rukuni salati kenan bai cancanta ba ya bada sallah ga mutane saboda mi dalilin wannan rukuni na karatun Fatiha a cikin sallah wanda shi gimshiki ne na sallah in kuma aka ce jahili ya ja sallah to ya zai karanta Fatiha shi da bai iya ba kuma ya za a yi sallar ta amsu kuma cikin karatun mi zai hodi kenan nan haramu ne ya ja sallah na hudu wanda yake ya haramta ya zama limami haramun ne shi ma imamun fasiqun al-mubtadi'i limami wanda yake an san shi fasiki ne ya bayyana a hili cewa wanga mutumin fasiki ne ma'ana yana aikata fasikanci abinda yake Allah ya haramta kwata kwata an san shi misali ko da zina ko da shan giya ko da wasu abubuwa makamantan haka ashe irin wannan in aka riga aka san ga abinda yake kowa iya karatun Qur'ani ba za a bashi limammanci ba kuma an aka bashi haramun ne ya ja mutane sallah ashe yin haka ba daidai bane shine mallai yace la tasihu salat khalfahu musanda cewa kwata kwata irin wanga mutumin bai cancanta a yi sallah a bayan shi ba idza kana fisquhu zahirun da sharadi in ya zamanto fasikancin shi ya bayyana ko da makaryaci ne ai a wanga lokaci ana kallon ƙarya kamar ma wani abun ado ne ko ta wayewa ko wani abu to in ya zamanto ya cika ƙarya a cikin mutane kawai bai kamata a sa shi limammanci saboda wannan ma fasikanci ne ko ba daidai ba ne mallai ya ce wa yad'u ila bid'atin mukaffiratin liqaulihi ta'ala ko kuma ya kasance mutum ne wanda yake kira sauran mutane ga su karɓa wata bid'a wanda kuma alhali wannan bid'a kahurci shi ko yana sa mutane su yi wannan dalili ko shine fadar Allah ta'ala cikin Qur'ani suratul sajada aya ta 18 Allah ya ce afaman kana mu'mina kaman kana fasikan la yastawuna mutumin da yake mummuni mai tsoron Allah da mutumin da yake fasiki ne, Allah ya ce ba za su taba zama ɗaya ba, ba ɗaya ba suke. Wannan Allah ya faɗi ne saboda mi? Don ya gwada mana cewa mai aikata fasikanci fa ba mutumin kwarai ba ne. Abu na biyar wanda yake haramtawa a ba mutum saɗe limammanci, al'ajizu anir ruku'i was sujudi wal qiyami wal qu'udi, ya zamanto mutumin limamin washi bai iya ruku'i da kyau, dalilin wani rashin lahiya ko ko wani aksidan ko wani abu, to bai iya ruku'i, ko kuma bai iya sujada, ko kuma bai iya tsayuwa a cikin sallah, ko kuma bai iya zama da kyau a cikin sallah, fala tasihha imamatahu, mala yace limammancin shi bai inganta ba, liman huwa aqdar, in aka samu wanda ya hishi akan haka, to an so wanda ya hishi yayi, in kuma babu to babu yanda za a yi kin nan. Suka kare mas'ala saman kan haramci akan mutumin da za a ba limammanci wanda bai cancanta ba, ina ne limammanci yake zama haram? Mas'ala ta uku, wane ne kuma shi wanga ba haram ba ne amma an ƙi a bashi limammanci? In so samu ne kada ku bashi limammanci. Makruhi, limammanci wurin da yake zama makruhi shi ne mala ya ce da farko a mutumin da yake yawan kuskure a cikin Qur'ani, yana yawan karanta Qur'ani kuma sai ya kuskure, to shine mala yace wa huwa kasirul lahani wal khata'i fil qira'a wa hadha fi ghairi al fatihati, amma al lahani fil fatihati bima yuhilu al ma'na fala tasihhu ma'ahu as salat, wai kuskuren da ake magana, in ya kasance mutumin kuskuren da yake yi a cikin karatu ne wanda ba suratul fatiha ba, dan in ya zamanto alhamdu ma bai iya yi da kyau, to akwai matsala, saboda mi ita alhamdu tana da wannan matsayi na ta har yanzu cewa gimshiki ne a cikin sallah, to in ma shi ne nan wurin ku ai mun ganshi dazu cewa ya haramta ma a bashi sallah, a bashi limammanci, to in ya zamanto cikin wani wata sura ce bayan alhamdu kullun yana kuskure, to shi an ki a bashi, amma in ya zamanto babu to ba hoye da zai sai a yi ta haka nan kawai. Na gaba mala yace man amma qauman wa hum lahu karihuna, an yi limammancin mutumin da yake in ya ja mutane sallah to su ba su san ya ba su sallah, kowa bai san shi, dalilin wasu dalilai watakila, to irin wannan in akwai wani mutum a canza shi kawai, an yi a ba shi limammanci irin wannan mutumin, aw yukrahu aksaru, ko kuma mafi yawansu su ba su san limammancin shi, liƙaulihi sallallahu alaihi wa sallam, dalili kuwa shi ne faɗar ma'aiki mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin wani hadisi wurin da annabi yake cewa salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, akwai wasu mutum uku wanda ko sun yi sallah sallarsu bata wuce kansu, bata ketare kansu ma ko da kaɗan, bata wuce kawunansu. Rajulun, na farko shi ne mutumin da ya ja mutane sallah kuma ba su so ya ba su sallah, in dai aka samu haka to fa akwai matsala, mafi kyawu shi ne a janye wannan sallah daga wannan mutum, a sanya wani ya ba da sallah. Abu na uku wanda aka ki a ba da limammanci ga mutumin, mala yace man yukhfi ba'd al-hurufi, mutumin da yake in yana karatu wasu harufan ba su hutawa ba a yin su, akwai matsala kenan. Wala yukhsibu, kuma larabci karatun shi kamar ba larabci bane, kamar wani harshe daban ne yake, to wa kazalika man yukarrir ba'd al-hurufi, da kuma mutumin da yake maimaita wasu harufa, misali mai iina in ya tahima dawa ya ta maimaita misali kalfa'a fa'i kamar mutumin da yake ina wajen karatun fa 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 misali allazi yukarriru fa mai maimaita harafin fa akwai su su fa ne yake bashi wahala ko kuma wattamtami allazi yukarriru ta'i ko kuma mutumin da yake ta take bashi wahala ta 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 akwai shi shi ma irin wannan mutumin wazalika min ajali ziyaratil hurufi fil qira'a sabadami in aka bar shi yana wannan maimaita kamar ya ƙara wasu abubuwa ne cikin suratul fatiha alhali kuma babu su yana nan an yi a ba irin wannan mutumin sallah matsala ta ƙarshe amma kafin ita bari mu saurari kiran sallah malam to alhamdulillah bayan wanda muka yi bayani saman kan cewa limamancin shi ya zama makaruhi an ki ya bada sallah na gaba shine a wani bangare ne liman yake tsayawa gaban waɗanda suke biye shi sallah mala yace as-sunna taqaddama al-imam ala al-ma'mum a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka sani shine har kullun liman yake shiga gaba ma'mum kuma su tsaya a baya wa yaqifuna khalfal imam sai su tsaya bayan limami idza kanu isnaini fa aksara daga biyu abin da yayi gaba to bayan liman suke tsayawa ya annan nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ma'aiki mai tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kana idza qama ila salati duk lokacin da ya tashi yin sallah taqaddama gaba yake shiga wa qama ashabuhu khalfahu sahabban shi kuma sai su jeru a bayan shi wali muslimin wa abi dauda haka kuma riwaya ta tabbata daga imam muslim da kuma abu dauda Allah ya yarda da su yake suke cewa annajabiran an karbo daga jabir wa jabbaran waqafa su biyu da shi da wanda ake kira jabbar sun tsaya domin yin sallah ahaduhuma ala al-yamin guda daga cikin su a ya tsaya a hannun dama wal akhar an al-yasar guda kuma ya tsaya an hagun fa akhadha bi aydihima sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gyara musu fa aqamaha hatta aqamahuma khalfahu to sai ya kasance suka tsaya a bayan shi da yazo zai ba da sallah ashe lokacin kahin yazo su biyu ne suka daidaita da za su yi sallah to da yazo sai suka koma baya duka sai ya shiga gaba wali kauli Anas haka kuma riwaya ta Anas dan Maliki Allah ya yarda shi yana cewa lamma salla bihim annabi sallallahu alaihi wasallam fil bait wata rana manzo Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Anas ya ce muna gida sai ba mu sallah summa ya ummu rasul sallallahu alaihi wasallam wa naqumu khalfahu mun kasance yana gaba mu kuma muna tsayuwa a bayan shi wa yusalli bina a haka yake ba mu sallah wa yaqifu ar-rajulu al-wahidu an yamin al-imam in kuma mutum biyu ne za su yi sallah to fa limami ke tsayuwa a ina a hannun dama limami ke tsayuwa a hannun dama muhaziyan lahu yana daidaita da shi li'annahu sallallahu alaihi wa sallama domin shi ma'aiki mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi haka ya daidaita ma Abbas da shi da Jabir sai ya tsaya a hannun dama shi lamma waqafa an yasarihi lokacin da ya koma hannun hagu sai manzo Allah ya maido shi ya ce tunda kai ne limami tsaya a nan hannun dama wa yasihu qufal imam wasl ma'mum in kuma mutane da yawa ne to limami ke tsayawa a tsakiyarsu li'anna ibn mas'ud salla baina al-qamar wal aswad a haka ne ibn mas'ud ya bada salla ga al-qamar da kuma aswad wa qala bayan sun gama sai ya ce musu haka za ra'aitu rasulullahi haka naga ma'aiki mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana yi lakin yakunu zalika muqayyadan hakan kuma yana zama ne dalilin wata darura wa yakunu al-afdal amma mafi kyawu shine al-wuqufu khalfa al-imam ma musu tsaya bayan limami wa takunu an-nisa'u khalfa sufufir rijal mata kuma su koma bayan sahuhukan maza sai su tsaya a baya. Li hadisi Anas, wannan ma ya tabbata a cikin hadisi na Anas dan Maliki Allah ya rada shi. Anas yake cewa daga ma'aiki mai tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace saffaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuz min wara'i na tsaya sahu alhali kuma ni akwai wani marayi a bayana. Ya tsaya sahu afwan ma'aikin Allah yayi sahu alhali bayan shi akwai wani marayi kuma bayan marayi akwai wani tsoho nan wurin suka kare wurin da ya kamata limami ya tsaya dangance da mamu idan zai ja su sallah. Nan za mu tsaya insha Allah ta'ala a mas'ala ta hudu kenan da niyyar in Allah ya kai mu za mu tashi kuma a mas'ala ta biyar insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya amsa mana, Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ladan sauraron karatu da ake yi cikin mizanul hasanat, mu ma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da ladan abubuwan da suke daidai, Allah ya tabbatar mana da ladan su kurakurai, Allah Ubangiji ya gafarta mana. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu ya sanya mu cikin bayin shi wanda zai sanya aljanna. Allah muna roƙonka ka gwada mana wanga azumi da yake tafe lahiya. Allah ka ba mu ikon yin ibada da kuma cin riba wanga lokaci da zai zo mai albarka. Allah muna roƙonka ka gafarta mu iyayenmu da malamanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya. Allah ka sanya ya zamanto suna gidan aljanna kuma Allah ka hada mu da su a gidan aljanna. Allah ka amshi bukatunmu gaba ɗaya ya Allah. Allah ka albarkace mu ka albarkaci rayuwarmu. Allah muna roƙonka ka tsare mu daga dukkanin sharri da dukkanin fitina. Allah muna roƙonka waɗanga fitintunu da ƙasarmu take fama da su Allah ka kawo mana maganinsu. Masu neman tara hankali a ko'ina cikin ƙasashen musulmi Allah ka mana maganinsu. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka ba mu waɗanda suke marasa lafiya a cikinmu Allah ya kawo musu sauƙi. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke da buƙatu na musamman da ma waɗanda suke cikin halin kakanikayi Allah Ubangiji ka agaje su. Allah ka taimaka musu a rayuwarsu ya Allah. Masu neman ilimi Allah ya ba su, masu neman jari Allah ya ba su, masu neman ɗaukaka da matsayi Allah ya ba su, masu neman kwancin hankali Allah Ubangiji ya tabbatar Allah ya ba su. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللهم لا تضع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا كربا إلا نفست ولا حاجة من هوائي الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.